أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 27 ko ga watan Zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 13 ga watan shida watan biyar a kun ko ayyana ne muke ciki ko muna freshman 2026 wanda insha Allah ta'ala kai tsaye yau a wannan rana za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna Kitabul Akhdari wanda ina shauka zaton yanzu an shigo shekara ta uku rabonmu da mu ci gaba da karatu wannan littafi tun baro masallacin da muka fara shi masallacin sarkin zabarmawa can ne muka fara karatu Akhdari mun yi darasi guda 27 ciki mun yi darasi guda 27 cikin masallacin sai kuma ba a samu damar ci gaba da karatun ba sakamakon wasu uzurika da suka taso alhamdulillah bayan dawowarmu nan mun ci gaba da karatun wannan littafi ha inda muka komo bayan muka yi wasu darussa sabanin muka ce to ba a dauka su har sai mun dawo inda muke nan to alhamdulillah ina kyautar da san yau za mu ci gaba kenan kai tsaye mu shiga cikin karatu ina sake roƙo Allah subhanahu wa ta'ala wancan karatutukan da muka yi baya ya karɓa muna laihita kuma da kurakurai da ke da kwai a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana yanzu kuma da za mu dasawa muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake zuciyoyinmu da gariya da munafici kuma ya sa za mu ci gaba da wannan karatuttuka ne don neman yardar shi gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana imani baki ɗaya kenan wannan insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na 28 a cikin wannan littafi daman uwa da dama suna ta tambaya yaushe ina sauran darussa muka ce insha Allah ta'ala sauran darussa suna nan tahi za mu tashi inda malam yake cewa yajibu alaihi shihru jami'i jawarihi mustafa ya zamana wajibi ga mutum baligi ya kiyaye gaɓoɓi jikin shi iyakar gwalgwado za mu karanta nan sama don karatun namu ta daidai malami alade ce cewa yajibu alaihi ya zama wajibi ga mutum baligi shafzu basrihi an nazri ila alharam ya kiyaye gani shi zuwa ga duk abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mishi wala yashiddu lahu bai halitta ba ga mutum baligi an yanzura ila muslimin ya kalli dan uwan shi musulmi bina zaratin tu'zihi kallo wanda zai cutar da shi illa an yakuna fasiqan sai dai in ya kasance fasiki ne sai yake cewa sai jin hijirani hu to kuma in ya kasance fasiki ya zama na dole mutum yayi ya kaura shi mishi sai malamin ahmad yake cewa wajibu alaihi hallaudi ya zama na wajibi ga mutum bayi shafu jami'i jawarihi mustafa ya kiyaye gabobin jikin shi iyakan gwalgwaro wa an yuhibba lillah ya so mutun dan Allah wa yabghadu lahu wa yarda lahu wa yaqdamu lahu ya ki mutun dan Allah ya yarda da mutun dan Allah ya yi hushi ga mutun saboda Allah wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ya zama na wajibi ga mutun baligi ya yi umarni da kyakkyawa kuma ya yi hali da mumuna wa yahrumu 'alayhi al kadhib ƙarya ta zama na haramun ga mutun baligi wa laghibatu da gulma wal namimata da yin annamimanci wal kibru da girman kai wal ujubu da jiji da kai wal riya da kuma kai aiki dan wani ya gani was sum'a da kuma kai aikin alkhairi kalabi kai aiki kuna fahimta ko sai kuma kai to ka bada labarin wannan aiki shine sum'a wal hasadu da kuma hasada wal bughd da kuma kin juna wal ru'yatul fadli 'ala al-ghayr da kuma rinka kallon nira shi wani wal hamzu wal lamzu da kuma nune na baki da na hannu wal abatu da kuma al abatu subhanallah a wasanniku wasukhriya da kuma mi bai ji ba tahi a ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qauman min qaumin shine na wurin asukhriya kinan kaka ai bi halitta baka kaskanta ko kuma ka wulakantar da dan uwanka musulmi wazina da kuma zina wannazu ila ajnabiyyati da kuma kallo zuwa ga mace wanda take ba muharramar ka ba wa talazzu bi kalamiha da kuma jin dadin magana da ita wa aklu amwalin nas bi ghayri tibin nafs da kuma cin dukiyar mutane ba tare da dadin ransu ba wal aklu bi shafa'a da kuma cin hanci aw bidini ko kuma shi da addini wa ta'khiru as-salati an awqatiha da kuma mutun yinkir ta salla bai kan lokacinta yace wala yahillu lahu subatu fasada bai halitta ga mutum musulmi ba yayi abuka da mutunan banza wala mujalasatuhu ko kuma ya zauna wuri ɗaya da shi li ghairi daruratin ba tare da wannan darura ba wala yatlibu ridal makhluqin bi saqti al-khaliq aka bai halitta ba ga mutum baligi ya nemi yarda ta abokana halitta dan ya saba ma mahalicci shi ke qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa wallahu wa rasuluhu ahqu an yurduhu in kanu mu'minin ai Allah da annabi su ne suka hi cancanta mutum ya nemi yarda ko haƙin ya kasance shi mai imani ne wa qala alayhi salatu wa salam hay Allah anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yake cewa la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq baya halitta ayma halitta da'a wajen saba ma mahalici yake wala yahillu lahu an yaf'ala fi ilan bai halitta ga mutum baligi bai aikata wani aiki hatta ya'lamu hukmullahi fihi hatta ya san hukuncin Allah akan wannan aikin wa yas'alu al-ulama in bai sai ba sai ya tambayi malumai wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan malaman da zai tambaya shi ne wanda suke koyi da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan sai da shi ma zai zama mai koyi da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa allazina yadulluna ala ta'ati llah malumai ahli sunna wanda su ne suke nuni zuwa kan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kada ya cancanci bauta wa yuhadziruna min ittiba'i shaytan suna tsoratar da mutane kan da abin da ya shafi shirka da dangogin ta shi ne kina abu shaytan yace wala yawda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna haka kan mutum ya yarda ma kan shi ina abubuwan da sakarkar mutane suka yarda ma kansu alladheena ba'at a'maruhum fi ghayri ta'ati llah sune wanda suka bata lokutan su suka karar da rayuwarsu kalkashin yi ma wani da'a kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa fa ya hasratuhum wa ya qulu bukaihim yawm alqiyamati yake cewa kai san wannan asara da suka yi ina da dana sani da kuka da za su yi ranar tashin alqiyama saboda ni sun kama wani wanda ba Allah ba yace nas'alullaha subhanahu an yuwaffiqna liittiba'i sunnati nabiyyina wa shafi'ina wa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mu ya datar da mu akan sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin mu mai cetan mu shugaban mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ina so ku zato asalin bil haqiqa za mu tashi ne inda yake cewa wala yahillahu subat fasiqin to amma yanzu tunda mun san cewa za mu tashi daga nan za mu yi karatu sama kenan insha Allah ta'ala hamdu wannan gaba mai ahalin yake cewa wajibu alayhi shukru jami'i jawarihi mastaba ya hal ya zama na wajibi ga mutum baliki ya kiyaye gabobin jikin shi iyakar gwalgwado muna fahimta saboda zaka ga duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira da cewa shi Allah a yi mai da'a to zai ce ne a zo ma wannan da'a iyakar gwalgwado muna fahimta amma duk inda Allah zai zo da hali sai kaji Allah ya ce kawai a bari malumai suka ce saboda bari shi ya yi sauki kan yi muna ganewa malam bahaushe yace banna ba ta da wahala shi yasa ko tsoron Allah sai Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ha ku yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala iyakar gwalgwado amma me yazo kan saba mu sai ce wala taqrabu zina wala taqrabu zina kenan kada ka kuskura ma ka kusance ta kaga nan sai Allah yake can a ji tsoron shi ya kan gwalgwado sai nan yake kan ma a kusanta saboda akwai aiki ciki muna fahimta ko Allah ya datar da to kun da sai ce ya zama na wajibi ga mutum baligi ya kiyaye gabobin shi na jikin shi baki daya tun daga hannuwa da kafuwa da duk wata gaba da ta shafi jikin shi baki daya haka ake son musulmi baligi ya yi wannan iyaka kokarin shi kai ya yarda ya je ya tsalla wata gaba cikin jikin shi halishan shi ko idanuwar shi ko kunnuwar shi ko kawuwar shi ko cikin shi ko kuma al'aurar shi cikin wani abu wanda yake saban Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsutsin wannan gabobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka ni'ima ce babba wanda zaka samu daga cikin bayin shi akwai wanda ba su samu wannan ni'imar ba haka ne zaka ga wani makaho ne zaka ga wani kuturu ne zaka ga wani gurgu ne zaka ga wani kurma ne ha zaka ga wani ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi da wata irin halitta to kai kuma Allah ya tsara halitta ka yayi ma gabobin duka lafiya lau to shi yasa ake son mutum yayi kokari ya kiyaye wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi kai ne ga mana wannan ni'imar da Allah ya yi mishi shi kuma yayi amfani da ni'imar wurin sama Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka duk wanda ya amfani da ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi ya saba mai to yayi mutunci muna fahimta yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka kahuwa lafiya lau sai zamana kai kahuwan nan naka marayi ne kaga yanzu kai baka gode ma Allah ba ba kai aiki da wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kahuwa ba ne ka ci moriyarsu saboda kai din casu ne kawai rawa kake kunnuwanka ba su da aiki sai sauraron waka idanuwanka ba su da aiki sai kallon film sai kallon ce kaga kai baka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ni'imar ba sai dai ka saba ma Allah da wannan ni'imar da ya ma ni'imar da Allah ya ma maimakon ka ne biyar da shi sai ka ne mushi shi shi yasa Allah yake cewa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala duk Allah ya yi kawai dangin jarare ne ya ga suwa za su shine malumai suka ce duk wanda Allah ya taimake shi ya sarrafa wannan gabobin nashi wurin da Allah subhanahu wataala yake so to babu shakka shi wannan ya rabota shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum qawlan sadida ayyi bayani shi wannan karatu nan sai yake yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya auhani da wannan gabobin wanda Allah subhanahu wataala yi shi a inda ya dace ku babu shakka yayi ya samu rabota wanda take rabota mai girma Allah ya samu da cikin amma wanda ya wulakantar ya tsorsar da wannan ni'imar da Allah subhanahu wataala yi shi to babu shakka zai yi nadama ranar da zai haduwa da mahaliccin shi kuma nadama wanda take ba ta da auhani duk wani uzuri da zai gabatar ma Allah Allah subhanahu wataala ba zai karbi wannan uzurin shi ba kamar yadda ke da kai hadisi sananne wanda mun karanta shi hadisin Abdullahi bin Abbas Allah subhanahu wataala ya kana mishi yadda wanda yake cewa kuntu kalban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake na kasance bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata rana fa kana sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake mishi ya gulam ya kai wannan yaro inni uallimuka kalimatin ai zan sanar shi da wasu kalmomi ne sai Allah ya ce mishi in fadillah yahfazak to kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya kiyaye ka ni ne ai ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya kiyaye ka muna fahimta ai mai ahalin cewa ya zama da wajibi ga mutum baligi ya kiyaye gabobin jikin shi iyakar gurgudo ko to kiyaye gabobin jikin ka shine bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kenan in fadallah to kiyaye Allah ya hafaza shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala kai sai kiyaye ka sai ce in fadallah ka ji duk ku ja haka ka kiyaye Allah sai ka samu Allah yana shiga gaba al'amarinka duk abin da ya taso ba sai da kai ne kiyaye dokokin Allah ne sai Allah subhanahu wataala yi ma maganin shi yace ya kai wannan yaro idan ka alta in ka tashi roko fas'alillah ka roki Allah kada ka roki kowa wa idza ta'anta in ka tashi neman taimako fas'al billah ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala shi kadai yake ce mishi wa alam ya kai wannan yaro ka sani annal ummata da ashe duk al'ummar duniya baki da لو اجتمع السحاب على ان ينفعوك بشيء تيجي سي سن اوهانن da kai da wani abu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce mishi lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lakin bisika sa aufanan da kai komai ba sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta wannan gare ka aufanin zaka sabe shi yace wa inni sami'u haka da ake bi al'ummar duniya su taru ala an yadhuka bi shay'in yace yau sai sun ga bayan ka yau sai sun tsara da kai yace lan yadhuka bi shay'in lan yadhuka illa bi shay'in alqatahu Allah alayhi ba su isa su cutar da kai da komai ba sai da ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta wannan abin zai same ka yace rufi asul aqlan babu shakka an dauki alƙalin marubutu wanda fashe su ne takabbur masu bushi muna fahimta ko to babban malami Ibn Rajab al-Hanbali wanda yake jami'ul ulum wal hikam shahidi ma ulum al-mawdu'i yake cewa ai da annabi yake in fadallah ya aidu ifa shududahu ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa huquqahu ka kiyaye haqqoqin Allah subhanahu wa ta'ala wa awamirahu wa nawahihi ka kiyaye umarnin Allah ka kiyaye hannun Allah yake cewa in ka kiyaye wannan huwa huququ inda awamirihi bilinti misal shine mutum ya kiyaye umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya inda Allah ya mai umarni wannan iyakar gurgudu yana kusantawa wa inda nawahihi inda Allah ya hana kuma bilinti yana kaurace ma muna fahimta ko wa inda hududuhu aw dukukin Allah kuma fala yatajawaz bai wuce guna da indi ma amara bihi akan umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi suna fahimta ko to in mutum ya wannan shine kenan ya kiyaye dukukin Allah ce fa man fa'ala zalika kaga duk wanda ya aikata haka fa huwa min al-hasibina bi hududillah su ne wanda suka kiyaye dukukin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina madahum wallahu fi kitabihi sune wanda Allah zai gaba a cikin Al-Qur'an yake cewa hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz Allahu akbar yake mun kashi Rahman bin Ghaibi waja'a bi qalbin munib kai kalashin wannan kalma ta ihfazallah yahfazak kai yayi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kiyaye ka shine abinda ake yi mutum ya tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da kuma hana shi da abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaba ne sai malaman tafsiri suka ce wannan aya hada ma tu azuna li kulli awabin hafiz abinda ake yi shine ai wanda ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya tuba daga zunubin da yayi sune Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma hada ma tu azuna li kulli awabin hafiz yake ga man khashiya rahman da gai wa ja'a bi qalbin mune suka ce to shine wannan wadin Allah subhanahu wa ta'ala da yana nihin wa'anda suka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka tuba daga shi da abubuwan da suka kasance suna aikatawa ai mutum ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ta hanya sarrafa wannan gabobin inda yake so inda za su amfane shi amfanin duniya da lahira kenan bai kamata mutum matashi ba ya sarrafa wata gaba shi ko mutum musulmi ma baki daya ya sa wata gaba cikin gabobin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi inda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ya sa ba in yayi haka to babu shakka ya keɓe umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ubangiji shi yana san madakata yana jiran shi zai yi menene yasa yayi ma Allah subhanahu wa ta'ala haka kowa sai ya bada wannan amsa muna fahimta ko ke nan uwa ni kokari iya ka kokari mu ga mun kiyaye gabobin wannan ne cikin nan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake tuna muna wannan gabobin fa da muna ranan lahira mu kiyaye za su zo su bada shaida Allah yake al-yawma نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد عذرهم بما كانوا يكسبون على شيء هذا أرانا الله يرى الله زي إباكنا وأنتم متعني بيزي مجنع في الله شيء باكنتو باكنتو الله يعني حل وذاتي مجنع كافوا سبال شيء دنجل شد أبن نبوك كسن شيء دنجل شد أبن نبوك كسن شيء منع ai ka tawa shi ka Allah yake kira al-kiyama da cewa yawma sunnastarajir ranar tuna asiri akwai wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har sai da aka ga wasu irin tara ma hakurin shi sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake musu kun san me yake madariya suka ce Allah da annabi su suka yi sani sai shi ina dariya ne kan wani bawa mai ƙarfin hali da yake jariya da Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama in aka zo da shi sai ce Allah ba ka hana zalunci ba sai ce eh sai ce Allah to dan me za a kusha da wani abu wanda ba ni ba kuma ni ne ake tuhuma mun gane a wai dan me za a ce wa yayi kuma ba a gabatar da wata hujja a tattare da shi ba wanda ke nuna yayi ko gane a ba a gane ba zai ce ma Allah ba ka hana zalunci ba Allah yake eh na hana zalunci sai ce ma Allah subhanahu wa ta'ala to dan menene yasa Allah subhanahu wa ta'ala za a yi hukunci kan abinda shi ake cewa yayi kuma ba a bashi wata shaida daga gare shi ba misali Allah ya ce mishi kai ba hannunka yayi kaza kafuwanka sun yi kaza bakinka yayi kaza to ina shaida kun gane ko da yake ma Allah subhanahu wa ta'ala haka sai Allah yake cewa daga nan bakin ya tsaya ya bar aiki sai hannuwa suka kama magana kahuwa suka rinka magana duk gabobin jiki suka rinka magana ko da suka ida sai Allah ya ce to bakinka yayi magana ko da ya buɗe baki sai ya ce ma gabobin kai can ku Allah wadarin ku duk ko da rike ba sabbi da komai yake mun gane to kaje yanzu yayi sannan kuma Allah yake ga aikin ga ba ko inda mala'iku suke yi kan ni kan abubuwan da muka kasance muna aikatawa Allah ke mana hisabi mai sauki shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi mai hisabi da keke da keke ba shi ya halaka kun ga shi da wannan ya ja amma kuma sai Allah yake to baki yayi magana kamar yadda malaman tafsiri suka ce wannan aya da Allah yake cewa al-yawma naftumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu ajluhum bima kanu yasibuna ibn kathir sai yake cewa hadha halul kuffar wal munafiqin yawmal qiyamah wannan shine halin kafirai da munafikai ranar tashin kiyama shine yanjiruna lokacin da suke inkari zunubai laifika da kansu da suka kasance suna aikatawa a nan duniya wa yahlifuna hasuna maran kuwa suna cewa ma fa'aluhu su bi su aikata ma fa yaqulu Allahu ala afwahihim sai Allah jalike bakunan su wa yatanta ku jawarihim bima amilat sai gabobin jikin su su rinka magana dangance da abubuwan da suka kasance suna mi suna aikatawa muna tare kago wannan ke nuna duk abin da mutum zai koyi sani wa kullu insani azammahu ta'irahu fi urqihi wa kullu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ha ban ji ba iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alayka hasiba to shine ibn kathir yace wannan aya tana bada labarin munafikai ne da kafirai wanda har nan zuwa za su rinka ma Allah su ce su bishi kaza ba su bishi kaza ba sai Allah yake ce ba ba shi ya tsaya ya yi shiru hannuwa ku yi magana in hannuwa suka yi magana sai Allah ya ce to ku kuma kaguwa ku ba da shaida dangance da abin da kuka kasance kuna yi kuna aikatawa muna fahimta ko dan uwa wannan gabobi ne jikin mutum suna da matukar muhimmanci sosai dan ba za ka taba gane irin wannan ni'imomin ba ko wallahi sai ka lalu ba ka ji babu yanzu ka ga mutunan da ya saba tafiya da kahuwa ka zo ka ga in Allah ya jarrabe shi da wata cuta aka ce yau yana tafiya da kalko an yanke kahuwa yanzu sai ya koma hakaman mai koyon tafiya a kuma kana ganin shi sai ka kallon shi wannan akwai wata tawaya sabanin sauran halittu na Allah subhanahu wa ta'ala maka yadda ƴan mata suke cewa ba ya aka ce ai wani abu sai ta ce ka arinje muta kuɗi a wai in ta sani misali wani abu ya tayi same ta ko ga idanta ko ga kafarta sai ta ce ka arje muku kuɗi saboda ni daga ka zo aka ce ma makam ya ce ai wani usan kuma usan ne zai da makam ya inda ba a mala makam ya kake so to Allah ya baka a ba baka zo makam ya to ba ku so wani annan a kokon wasu makam ne ya zata ce abu ta da Allah ya ba ta miji kaga ina an karba da ta a mala rabi kana son makam ne a wai sai su ce ka arinje musu kuɗi ko kuma a ce gurguwa ce ko a ce ɗange shi take ko a ce kawata guda ta yi guda tsawo zai haka zo ta ce gata ka to almuhim dai ka ga wannan wai tun a duniyance ba ƙananan ni'imomi ba ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu ka ɗauki wannan kulle ka ɗauki hanci akwai wanda hancin shi bai bambance mai wari ƙamshi tsami hamami shi duka komai bai san ana yi ba kai kuma hancin ka sai ya bambance ma kamshin wannan ba iri ɗaya bane da na jiya ko ba ɗaya ne yake da wani sai a kama turare kala goma sai ka ce duka ba kamshin su guda ba Allahu akbar wannan ba karamar ni'ima bace ba ha wannan ai ba karaman nima bace ba kace a wannan ba dai ne ke da wannan a wancan yayi aka za kuma dai ina ne hancin ne kawai ka kalla wannan abu mahi hadari halishi ya kana aza abu sai ce mai zaji kana aza abu sai ce mai sahi ne kana aza abu sai ce wannan kauri kana aza abu sai ce gishiri kana aza abu sai ce arabu sai ce zaki haka ne ko abubuwa iri iri amma dai da kalal ba aljiyo ka in ka ji ba zikajiyar ko goma sai ka ce tsaw ko wani na sha abinci sai ka biyo ake ba shi bai iya ci wallahi yana da miliyan goma aka ce bada sai ta shi da gudu zai bada ta haka ne sai ka ga duk abin da kai kake kallon ba komai bane kamar yadda mun ka karanta kisa wannan wanda Allah dai Ibn Rajab ya kawo a cikin littafin Islam wannan ne imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mabawa wani ya zo ce yana sibai da kuɗi kaza kaza ce to an sai idanka dinari kaza an sai kunnuwanka duk wata gaba ta cikin ka an sai hannuwa an sai kahuwa sai ce a sai ce to ashe kai ne arziki ne in ba mai arziki ba wane ne za a mai sai wannan mulkin kuma ya ci amsa ha yanzu mun sai girce ashe ka ba da idanuwanka ga miliyan guda ko miliyan biyu ha ai ko gudan bai bada to ashe kage Allah ya muna arziki wanda yake ni ba dan kadan ba sai dai kai san mu zaka samu da dama muna sa wannan gabobin inda musu dace a sa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu sai malami ahlan yake cewa da mun nace zamu tafiya a gurguje sunna nabi ba don mu karatu sai ke cewa an yuhibba lillah sai kuma yaso mutun dan Allah wayab azabu lahu kuma yaji mutun saboda Allah wayab tanahu yaji da mutun saboda Allah yaji kuma wayab azabu lahu yayi fushi da mutun saboda ni saboda Allah subhanahu wa ta'ala wannan soyayya dan Allah da kuma kiyayya dan Allah suna daga cikin manya manya igiyoyi na wannan addinin musulunci so dan Allah da kuma ki saboda Allah subhanahu wa ta'ala wanda abu ne yayi karanci kai wasu mu ma ba su ma san daraje shi ba ba su ma san kima shi ba muna fahimta ko kamar yadda kila kai hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa da khaltu ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ibn Mas'ud yake cewa na shiga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tarana fa qala sai yake ya Ibn Mas'ud ya kai Abdullahi dan Mas'ud annabi yake tambaye shi ayi ural islam ha yake ce mishi wai cikin wannan igiyoyi na musulunci wacce ce sahi sai yake cewa al iman aw taqu imani shine babban igiya sai kuma yake Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune suka hisani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ce mishi aw taqu ilal ural islam ko wanda yi igiya da tafi kowace igiya a cikin musulunci shine ai al-wilayatu fillahi wal-hubbu fillahi wal-bughdu fillahi muna fahimta ko yanzu ka kalla so dan Allah da ki dan Allah yana daga cikin manya manya abubuwa na musulunci to yanzu sai ka tambayi kanka duk wanda kake so kana son shi ne saboda Allah ko ko duk wanda kake ki kana kin shi ne saboda Allah ko ko ha kaga aiki ne babba wannan mu kuma kamar yadda nace tun daga cikin ahlus sunna da ma wanda ba ahlus sunna ba da dama sun sabka layi akan wannan saboda ni yanzu an komo ana ginin soyayya ne saboda maslaha ko ko ba haka nan ba, to kun ga ai mahi kaifi igiya daga cikin wannan igiyoyin na musulunci shine san juna saboda Allah da kuma kin juna saboda Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda yayi wannan babu shakka zai samu dandano na imani, inda yana son mutum dan Allah kuma saboda Allah, soyayya ce wanda haƙin mutum yayi ta ba za ya taɓa yin nadama ba. Kamar yadda ke da kai hadisi na Anas bin Malik Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mishi da yake cewa salatu abubuwa guda uku man kunna fihi wajada halawatul iman, duk wanda ya samu wannan abubuwa guda uku to zai samu dandano, zai samu dandanon imani, zai ji daɗi, zai gane menene ake ce ma imani. Na farko sai yake cewa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tuwahuma, ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne yake so sama kan duk wanda ba su ba. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ya kasance Allah da annabi su yake so sama kan duk wanda ba su ba. Anya ma mutane sun san ana sa Allah ko ha dan da wahala kaji ko da irin yadda ake farka soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ana farka ta Allah subhanahu wa ta'ala haka ne, to soyayya Allah kuma tana gaba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Duk wanda yake son ya samu dandanon imani to sai ya kasance ya fi son Allah, ya fi son manzo Allah. Kun ga sai aka fara da Allah kafin manzon shi, muna fahimta ko? Sai ya fi son su sama ga kowa. Shi kuma wani in ka tambaye shi duk duniya waye shi so, sai ce manzon Allah. Ka ga ya mace kwanai da gaske, in an tambaye ka wa ka yi so ka ce Allah, bayan Allah sai ka kawo manzon shi sallallahu alaihi wa sallam. Muna fahimta ko? Shi kuma wani duk duniya waye so mamman shi, wani duk duniya waye so baban shi, wani duk duniya waye so matar shi, ko wani duk duniya waye so iyan shi. Shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'min ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasu ajma'in, annabi yake dayan ku ba zai taba imani ba har sai ya fi san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saman kan yadda yake san uwayen shi, saman kan yadda yake san iyan shi, saman kan yadda yake san mutanen duniya gabaki daya. To ita kuma soyayya, alamar soyayya ita ce me? Da'a da biyayya. Ai shi yasa ake cewa san Allah yana gaba da na annabi, saboda in kana san Allah sama ga yadda kake san annabi, kai da kanka ba za ka taba dauka haƙƙin Allah ba ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa Allah yake cewa su kuma masu imani wallazina amanu ashaddu hubban lillah, sai na tsananin kauna Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda wani annabi ya shigo wani matashi ya ce mishi, ya ji kin kai ya rasulullah, ina tsananin san Allah, ina matukar son in haɗu da Allah, yace amma kuma ina tsoron zunubin da na aikata. Muna fahimta kene uwa soyayya Allah, har in ka so Allah subhanahu wa ta'ala to babu shakka kaka ka tayin ka saka, za ka yi rayuwa mai daɗi kuma za ka maida al'amarin shi ne gare shi. In ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bayan san Allah kaga kai ka ci riba wannan rayuwar baki daya, kuma za ka mutu ka shiga aljanna. Kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mutum yana tare da wanda yake so ranar tashin alkiyama. Wani sahabi yake cewa ba mu taba horin ciki ba irin tun bayan hadin cikin musulunci, irin da muka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mutum yana tare da wanda yake so ranar tashin alkiyama, yace suna san Allah da manzon shi. Kuna ji da kyau, yace sannan kuma ina san Abubakar da Umar koda kuwa bin yi aiki irin nasu ba. Imam Shafi'i yake cewa ina san mutanen kinki koda ko ba ni daga cikin yake kuma ina kin mutanen banza koda ko ina aikata irin aikin da suke aikatawa. Ha? Dai ba. Mato yan banza da riyal a tsuna aiki ne su cikin lissahi. Allah ya ka ana so take ce wai ka sa wai lalaci yake yanzu har mata ke kallon balo ta jima kake ta ce ma wai darsa take zuci ni ko ta ce wani dan balo take so yake ina ai sai dai ta sai ta aure shi eh yanzu lalacin da muke ciki har mata kallon balan suke zaka samu wani yadda yake san dan balo yayi san dan balan nan saman kan limamu unguwarsu yayi san dan balan nan saman kan ladano unguwarsu yayi san dan balan nan saman kan abokin shi da suke daidaita sahu guda a cikin sallah ko ba haka nan bane ba wani sakaran ma suke ya ce ni dan balo kaza yayi min jika mutanen nan garin juha kai dan Allah wannan dabbobi ma ba su yi shi tsarani ba ka zo ka tsara mata ta sun hadu wasu ma wata kila fami guda ne kaga suna gazama kan wa'anda ba su ma san Allah ya yi su duniya ba hada da uba ana yi abugun lalaci a sashin duniya ya zo da uba a rinka gazama balu kai dai ka san uban bai san ciwon kan shi ba kuma uban shi ya bude kofa Allah ya shirye da mu to mun rasa soyayya Allah mun rasa saman zan shi shi yasa muke son wa'ansu koma bayan su zaka samu duk wanda ke son wani san da ya wuce na dabi'a muna fahimta ko to sai Allah ya jarrabe shi da soyayya wannan mutanen kun gane mini ke ni a sai ka gori kamar jahiliya ya sa mace gaba yana mata kuka la haula wala quwwata illa billah to shi kaji dan dana imanin da za mu kira yana in ha babu ita kaga har mutun ya kashe kanshi saboda mace ne yasa ya sa son wannan macen sama ga yadda yake son Allah da manzon shi me yasa wani kan kuɗi zai iya bin bokaye zai iya bin ɗan bori zai iya duwaɗi zai iya zana da mahaukaciya zai iya kashe mutum saboda ya samu kuɗi ya sa son kuɗin nan ne saman kan yadda ya sa san Allah da na manzon shi mun gane ko amma yanzu kai da ka sa san Allah gaba daga an kira sallah sai kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce ahina biha ya bilal hada mu da kwanciya hankalin mu jin dadin mu kaji kana tsananin son ka haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala amma kana tsoron layin da ka aikata in ba rahama Allah ba ina zaka to yan uwa mu dauri mu samu wannan dandanan na imani shine mu so Allah sama ga kowa ba shirka ai yanzu ita ma wannan da kake son ta baka mata shirka ko ba haka nan bane ba sai duk mutan da zaka zauna kai ruku'i gaban ta kana kuka kun sa ana wannan shugabanta kai wannan ai ba ma shi ba zai tukunna wai kaga malam namiji fa ko kaga mace tana kuka saboda wani kukan da take yi har za ta iya saban Allah dan ta ga ta samu wannan wanda take so shine za ta iya bin bokaye ko ɗan bori kaga yanzu ita dole Allah ya jarrabe ta da wannan amma soyayyar kowa ya zama na soyayya ce ta saboda Allah inda ya ba Allah kuna tare inda ya saba ma Allah ba ku tare saboda bai da wuta bai da aljanna inda ta ba Allah kuna tare inda ta ki bin Allah ba ku tare saboda ni ba ta da wuta ba ta da aljanna Allah ne ake bi da manzon shi kai tsaye Allah ya shirye da mu kiran da annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa salatu man kunna fi wajda halawatul iman yake an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa huma mutum ya zamana ya samu san Allah da san manzon shi sama ga soyayya duk wani wanda ba su ba yake wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah kai kuma ya so mutum ba dan wani abu yake san shi ba sai dan Allah subhanahu wa ta'ala wa an yakraha an yaudu fil kufri kama ya karaha ayyu dafa tinari sannan ya kyamaci yayi mugun kiyaya ne koma ka hushi kamar yadda yake kin a tallashi cikin wuta Allah subhanahu wataala ya sare to kunga sai yake cewa nabi an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah zai so mutum ba dan wani aje yake san shi ba sai dan Allah muna fahimta kai yanzu ka kalla sahabbai ne mene yasa suke san junan su a bai ba dan Allah kai in ba soyayya Allah ba taya za a yi mutum ya dauke cikin matan shi ka dauki guda ya sake ta saboda wanda na addini a kai ka arma yace zo ga gidana na raba bina baka rabi zo ina da miliyan kaza na raba bina baka rabi ba gadan uwa ba na uba ba wai da can ma fada kuke kuna kin juna amma yanzu tunda Allah ya hada ku a kake mishi wannan shi yasa sahabbai malan suka sami yarda Allah radiyallahu anhum wa radu an Allah yace wallazina tabawwa'u ad-dahra wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa hayyuna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khatasa a sahabi yanzu yadda suke kaunar junan su saboda Allah za su iya ba da rayuwar su dan wani ya rayu kuna sanar da sahabbai guda uku wanda suka samu ruwa ko dan yace ruwa dan yace ruwa kahin a ba wannan wannan da yace a ba wannan dukkanin su Allah subhanahu wataala ya amshi rayuwar su me yasa mu kuma yanzu kofiya wata aka zo ana rabo ba kai kuwa shi ake miƙo min miƙo min me yasa dan ka tayi da bai samu ba shi in ya samu to kuwa ma kai samu to su kuma ba haka suka rayu ba Allahu akbar shi yasa Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad hasana muna tare ai ka so wannan karatu yanzu sai ai a wuce go a sai wanda Allah ya marhama har yanzu akwai kamar yadda wasu malaman mu da suke ta musamman mutanen Madina har yanzu da dama su suna da wannan dabi'a muna fahimta mu yanzu mahi yawanci babu ƴan uwantaka ta saboda Allah ƴan uwantaka ta saboda Allah sahiya uwantaka ta saboda komi duk wanda zaka alaka da shi kawai ya zama na Allah ne sanadin alaka ku da shi shine abin da ya haɗa ku da shi abu ne wanda Allah ke so kuma ya yarda da shi a yanzu ka kalla ƴan balo yadda suke majunan su kara dan dai in kafi in su da shi ko ku lura ba kabawan ga fas kabawan ga kabawan ga haji ayi haji asabi in an harbo magarbi kahin ta zo gare shi da fansar su yi kokari iya kokarin su taja za a yi balan nan ba su zo gare shi ba ko a shi kuma in ta wuce su gare ne iya na shi kokari ya ga za a yi balan nan ba ta shiga buwa ba saboda in aka samu ba shi aka sama ba su aka sama su duka aka sama to shi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace su masu imani ɗan uwan juna ne masu imani kamar gini guda ne to yanzu ha kamar gini suke ai kama shi yanzu kamar wuta da ruwa ai sai da ni duk imanin ya koma abin da ya koma Allah ya shige mana gaba cikin lamarin to sai ya dan Allah ka tambaye kanka wannan da ka kai mu kuɗi wannan da kike shirin kai mu kuɗi wannan suka yi arji Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam wanda ba shi ba ko shi sai wanda suka yi mu sani ba sai ya gyara ne su ko ko to amma wanda ba shi ba ya zama abinda suka sa gaba manufai shine Allah insha Allah ta'ala duk soyayya da aka yi dan Allah shi yasa Allah ya ce al-akhilau yawma idhin ba'duhum li ba'din adun shaytani illa al-muttaqin lallai masoya za su kasance makiyayin juna muna fahimta duk wata soyayya da aka yi ba dan Allah ba to soyayyar nan sai ta zama na nadama sai an komo ana kire ma juna ranar lahira saboda ni soyayya asali ba an gina ta bane saboda Allah ita kuma soyayyar da aka gina saboda Allah
ita ce soyayyar da ba ta hana ka cewa na kai kuskure wani wuri kaza ba daidai kai ba amma mallam Bahaushe ya ce wai so yana hana ganin laifi kaga wannan ai ba soyayya Allah da annabi kenan soyayya Allah da annabi ita ce in ka ga mutun yayi ba daidai ba kace ne gyara dan a gudu tare a yini a cire tare amma kana kallo saboda kana son wannan matar taka sai ta sa kokowa cikin gidanka ana kallo shirka mu Allah subhanahu wataala ta sa arewa ana kallon film ana kallon wace-wace da rairayi ko ta sa wasu tashoshi wanda ake yada sabon Allah wai kai ba ka san ka bata muta rai ko insha Allah in baka tuba ba Allah sai ya bata muka nakala a ita ba son ta saba mu mijin tare ta yarda mijin sai ne ne ta sana al'ada ta yarda mijin sai ne ne ta inda Allah subhanahu wataala ya haramta ta yarda ta yi mu mijinta da'a kan sabon Allah wai ita dai so take kawai ta sai mu mijinta laji kaga wannan ba soyayya bace ta saboda Allah an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk duniya waye hito sai yace Aisha amma kalla Aisha da ta sa bai wata ta bige mai kishiyarta a ta cikin ta ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa ya abinci shi aka kawo ma da Aisha da Hafsa yace amma kwanan ta da aka fushi sai an biya ta da mu yanzu take ko na kashe wutai da haka kwanan nan ba laifi bane ba kace kike hakuri ko ka siyo wani amma dai kalli hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabida yahi kowa adalci yake sai an biya ta kwanan ta to kuma hujjar duniya ita yake so hatta su da kansu matan sun sallama manzon Allah yana san Aisha kuma da yadda yake san da sauran matan shi amma duk inda Aisha ta yi ba da dimo ta rana ta ji shi ya fita da dare ha ta sa baiwa da farko ta ji shi da bai wannan ta ji shi sai ta ga annabi ya iya ta yi ta ga baiwan ma bata da ba sai ta tashi ta yi ta sai ta ga hango Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yi makabarta ne sai ta ce to wannan baiwar ta dawo gida ita sai ta dan baya ana ne ita ma sai ta taso da sauri manzo Allah ya taho tarje shi zawa ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ta rata irin kamar tana shi shekar nan ta walahiya take yake yin gaban ya kai ai kun san sai ko wanda Allah ya saukar da suratu tahrim ko a wai da sabon nabi ila bani azwajin hadi ta aina sunni ake ce to ki gani ko wahayi sun ku sai take dama da naga ka hita ne sai nace abi ta ga ina ne za ta sai manzo Allah ya ce ke kenan kin ganki kishi kishi Allah ne ce mun azaba ta sauka a baki a shine naje ina roƙa musu Allah subhanahu wataala to almuhim ka ga nan manzo Allah ya nuna mata cewa ba abin da sai bane da dai muna fahimta to mu kuma yanzu mafi yawanci abinda matan mu kawai suke so shi yake ko shi yasa Bahaushe yake da ka aihi gwamna wanda ka aihi matan gwamna ai ku haraka ta lalace ko ba haka nan ba Allah ka shayyar da mu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutum ya kiyamata ya koma cikin kahunci kamar yadda yake kiyamata aini kamar yadda yake kiyamata a sashi a cikin wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi da Muslim da kuma Imam Ahmad to ɗan uwa mu dage mu so juna saboda Allah mu kaunaci juna saboda Allah mu ci juna saboda Allah subhanahu wa ta'ala kai an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani aiki yayi ko wani aiki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake afdalul a'mal aikin da suka yi ko wani aiki sai yake cewa al-hubbu fillah wal bughdu fillah shine ka so mutum dan Allah ka ci shi dan Allah wannan abu ne mai wahala saboda inna dhalikal a'malu bis-su ba ba haka nan bane ba abu ne ke da wahala shi yasa kaji an sa shi kamar yadda hadisin Abu Dawud yayi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace baki ɗaya tunda za ana nuna lokaci ya za mu saurarawa kamar yadda nake karatu zabi shi sama sama tunda duk wannan gaban mu yi shi sai kuma sai mun zawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu rai abunda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah ya ce mana kene akwai mai tambaya ko wurin da aka gani kuskure sai a tunata da mu insha Allah. Assalamu alaikum assalamu wa rahmatullah. Yace bayan san Allah da na manzon Allah sai nawa zai biyo baya? Akwai san kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Umar ko wa kai so, yace yayi zancen shi yayi kaza, sai da ya kawo Allah ya kawo manzon shi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya kawo kanshi ne ko iyayen, sai manzon Allah yake mishi to yanzu kam imanin ka yayi ne ya cika. Kenan san Allah da san Annabi su suke gaba. To bayan wannan soyayya sai kuma soyayya ta abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake a so. Misali ka so duk wani mutumin kirki mai imani ka kaunace shi. Abinda yasa ba a kawo kauna ta iyaye ko kuma kauna ta kaza, me yasa? Saboda zai iya kasancewa wasu uwayen nashi ba musulmai bane ba. To kaga yanzu in ka kaunace su irin kauna wanda Allah yake kuma ka ayi ma wanda ba musu yi ba ai matsala ce. Oko ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwakum awliya. Al-muhim zan mu ƙara bincikawa mu gani insha Allah ta'ala. Yace wai mutum ya zo juma'a sai kwana ya ɗauke shi, to wajibi ne sai ya sake azu wallah gaskiya in dai yayi kwana dan malumai sun sha bayani bayani sun ce ni ake ce ma kwana shine hankalin ka yi ta daga gare ka. Suke so haɗin hankalinka ya fita daga gare ka, to ko za ka iya yi? Ko da kuwa kai kana kallon kwana ne, ka auna ka gani mutum nawa ke gabanka a masallacin yake jingadi kuma ya ranga da tusa mai rai da lafiya. To ka gani wani irin kwana ne mai yauni? Kai da ba ka ji me ake cewa da an tambaye ka rinji mai rai ba ka sani ba ka ce ka kwana mara nauyi? Koko malam kai kwana ka je ka yazo Allah kawai. Ai Ibnu Abdulbar ya kawo labarin wani ko wanda yake wai a masallaci ne, yace yana kusa da shi mutumin yana gangadi sai ya tusa, yace shi ya ji karan tusa kuma ya ji warinta, za a kada sallah to mutumin da ya tashi ya ce shi sai ba wa Allah kai tusa shi a kwana ne mara nauyi ba kwana ba ne wanda sai an sake a wallah. To kuma ni ma wannan ya faru gare ni, nan muna sallah an zo ana huduba wani kawai sai ranga da tsinta mun ji karanta mun ji warinta, yanzu ko da aka tashi a daidai ka mu kawai shi ma ne mu daidaita, to yanzu da wanda suke tsakiyar shi da ni da nake bayan shi kai kwace kallon shi sai wani ce mishi anya ba sai ya sake a wallah bai ce a sai ga mun taru mu duka muka ce di yayi tusa. To babu yadda za yi ai idan ni ya ma mun taya ni kama ko bai hita ba, ka san mutane suna da jayya wai shi kwana mara nauyi. Ai daga nan da Ibnu Abdulbar yace ya dawo daga kan fatawa shi wai kwana mara nauyi bai kare a wallahi, ce in dai kai kwana tunda kwana shine hankalin ke hita daga gare ka, ko in hankalin ke hita daga gare ka ko ni kana iya yi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. To kana iya kawo hadisin sai mu duba mu gani insha Allah. Now akwai wani tambaya a wannan har mu zo karatun mu na ahkamu janayi insha Allah. Eh saboda lokaci a haka ina karatun sai a diba hadisi insha Allah. Shi kenan ko abin da muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah ya guda muna gaskiya ya bamu ikon binta ya guda muna ƙarya kuma ya bamu ikon kauce muta Allah ka yi dawara ga uwayenmu ga malamanmu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ka sa su cika da imani Allah muna roƙonka ka azurta mu da soyayyarka da soyayyar annabinka ta hita kowa gare mu Allah muna roƙonka ka shiryar da mu shiriya ka addininka Allah muna roƙonka dukkanin mu nan muna da buƙatoci mabambanta ka san mu ka san buƙatocin ya Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka ka gwada mu na gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mu na ƙarya ka ba mu ikon kauce muta ya Allah kai muna tsayi da shirka da kuma bid'a ya Allah muna roƙonka ka kaskantar da kahuci da kahurai ka ɗaukaka musulunci da musulmai ya Allah kuma ka kashe bid'a ka shirya da masu yinta Allah ka dinga da ƙasar mu ya lahiya da sauran ƙasashen al'umma musulmi baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته